Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba irin taron da shugabannin hukumar tsaron farin kaya wato DSS a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya suka gudanar a jihar Bauchi. Toma dalla. Shugabannin hukumar tsaron farin kaya wato DSS sun gudanar da wani taro a jihar Bauchi. Taron ya nazari akan sha'anin tsaro a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, inda ya mai da hankali akan batun ta'addanci, satar mutane da neman kuɗin fansa, rigingimu tsakanin al'ummu da kuma barnar da dumaman yanayi ke yi. Mahalarta taron dai sun haɗa da kwamishinan 'yan sanda, jami'an shige da fice da kuma shugabannin al'ummu. Alhaji Sani Abdullahi Bakori shine jagoran daraktocin hukumar DSS a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya.
Today we'll be reminded that the security is not a mere the absence of violence.
Yace a yau zamu tunatar da kanmu cewa tsaro ba wai kawai bacewar rikici bane, a'a, tsaro shine samar da yanayi mai inganci wa al'ummarmu, iyalanmu su kasance cikin walwala da kwanciyar hankali, kuma 'ya'yanmu za su nemi ilimi ba tare da jin tsoro ba. Ya ci gaba da cewa a yayin da muke ci gaba da wannan kokari, ya kamata mu tabbatar cewa haɗin kai da kokari da kuma jajircewa su zamanto mana abubuwan kulawa a gare mu. Ya ce ƙalubalen da muke fuskanta suna da yawa, kowannenmu na da rawar da zai taka don samar da zaman lafiya a shiyarmu ta Arewa maso gabas. Ina kira ga duk masu ruwa da tsaki a cikinmu da mu tabbatar da alhakin samar da tsaro yana hannunmu a yayin da muke tattaunawa don samar da mafita a fannin tsaro mai inganci ga rayuwar al'ummarmu. Da ƙarshe kuma mu tuna cewa ma'aunin nasararmu ba wai kawai ya ta'allaka kan dabarar da muka bullo da su ba ne, sai dai yadda suka shafi al'ummarmu da kwanciyar hankali ga al'ummarmu. Da haka dukkanmu za mu samar da harkar tsaro na zahiri ba wai mafarki ba.
Together we can create where security is not just a dream but a reality for all citizens.
Toma dalla. To kome gwamnatin jihar Bauchi ke cewa kan wannan taro? Alhaji Awal Jatau shine mataimakin gwamnan jihar, da kuma ƙarin ganin da yawa wakilinmu Abdul Wahab Muhammad.
Wannan taro ne wanda SSS suka yi shi na wannan Arewa maso gabar, kuma sanin ka ne, sanin kowa ne, wannan yanki namu kamar shekara 10 da suka wuce suna daga cikin yankin da yafi kowanne matsala akan harkar tsaro. To alhamdulillahi irin wannan taro abu ne mai muhimmanci, kuma mun yabawa shi director na SSS na Bauchi da sauran ƴan uwansa da suka zo daga North East wajen shirya wannan taro a Bauchi. Mun yi imani wani abu ne wanda zai karfafa harkar tsaro wannan a takaice abinda muka ta kuma muka kira ga sauran jama'an ƙasa, wato yaro da babba, mace da namiji, su zama cewa harkar tsaron nan ba harka ce ta jami'an tsaro kawai ba, a'a, harka ce ta kowa da kowa. Duk lokacin da kaga bakon fuska, kaga bakon wani abin da yake gudana a inda kake, a anguwarku, a garinku, ko akan titi, lalle ya zama wajibi a gare mu mu kira jami'an tsaro mu sanar da su su je su bincika.
Daga bisani wakilin namu ya tuntubi tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda makama mai sau dangane da wannan taro.
Sunana Hamisu Makama, kwamishinan 'yan sanda mai ritaya kuma mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi akan harkokin 'yan sanda. Alhamdulillahi wannan taron ta zo a daidai lokacin da ake bukata. Idan aka duk lokacin da aka haɗu a tattauna abubuwa na harkokin tsaro, to muna jin za a sami amfani ba su SS kawai ba, har da sauran security agency. Idan muka duba lokacin da ake wannan conference, akwai abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan muna jin ana operation a arewa maso yamma akan yan ta'adda. So duk lokacin da kaje koda tururuwa ne ka fasa su da su gudu su je wasu rare, balle mutane yan ta'adda. To ba ma so wannan haɗin kai da taron zai sa zai jawo haɗin kai tsakanin dukkan security agencies. Mu kulle arewa maso gabas gaba ɗaya, mu hana wasu daga waje zuwa nan zo su tada mana hankali. Zaman lafiya da muke samu, musamman yadda shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya sa foundation, ba zai samu wani cikas ba.
To yanzu ya za ka kinta ta mana ko mana misalin yadda shi annan wato shi rashin taro da kuma tsaro yake hali yanzu a jihar shiyar arewa maso.
Shiyar arewa maso gabas baki ɗaya alhamdulillahi, abinda wato Iblis da yake damunmu a baya, wato tashin hankali da yan Boko Haram da sauransu ke a Borno State da wasu jihohin din daga can su shigo sun shigo, hankali ya fara kwanciya, sai dai yan jifa-jifa da ba da a rasa ba. Don duk lokacin da yan ta'adda suka koma aka ci karfinsu, to idan suka rasa abinci a daji sai ka ji sun fito sun tare hanya a wani bangaren Borno, sun yi attack a nan. To wayannan duka ba zai hana a cikin kansu ba, a cikin lakansu ba, amma alhamdulillahi akwai zaman lafiya.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ke Baucin Yakubu, da kuma Jolie Gresham wacce ta daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.